For the most part, African countries are exporting raw material, have it processed and then send back.
Babban Director a Bankin Raya Africa kenan, Mr. Ibrahim Afa, ke mani karin bayani dangane da wani tsari da suka bullo da shi na bunƙasa aikin gona a Nigeria. Inda yake cewa a sassan Africa da dama, ana fitar da muhimman albarkatu ƙasashen waje a sarrafa kana a sake dawo da su. Wanda hakan ke sa kashe kudaden musaya. Saboda haka abinda muke kokarin yi shine muna duba Nigeria a matsayin ta na babbar kasar Africa mai kuma karfin tattalin arziki sannan ga fadin kasa. Mu ga yadda zamu canza salon tsarin noma daga wanda iyali ke yi don samun abin sawa a bakin salati zuwa na wanda za a ke yi da yawa har a saida ma masana'antu don a kirkiro ayyukan. Mun kebe kamar dala miliyan 500 kuma muna fatan su ma abokan burmin mu shigo wannan tafiya. Wannan shirin gwamnati da bangarori masu zaman kansu su za su jagoranta. Mu a matsayinmu na abokan tafiya za mu samar da kudaden aiwatarwa ne.
We are there as technical partners, as financiers.
A bangaren gwamnatin Najeriya kuwa, ministan noma Muhammadu Sabo na Nono ya ce za su zamanantar da aikin gona ne a baki ɗayan Najeriya.
Ai, na gaya muku cewa duk kusan local government na ƙasar nan gabaki ɗaya wannan program na mechanization ɗin zai shafe su. Kuma wannan ce nake ganin mafita, to shi ne zai ba manoma dama su ƙara ingancin nomansu, kuma su shiga su samu dama inda za su ma za su shiga kasuwar duniya a shanin aikin nomansu.
Idan muka duba rigimar da ke tsakanin makiyaya da manoma a kan ƙasa ne, kana ga akwai wadataccen ƙasa?
Wannan rigima ai rashin gadewa ne. Sha'anin kiwo yanzu ai kasuwanci ne, ya wuce magana coci da masallaci, magana ce ta business. In kana yi kayan baka yi shikenan, ba dole.
Ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin tarayya shine haɓaka aikin gona, kuma yanzu nan ka maganan cewar Najeriya ta gobe, Najeriya ce mai tinkaho da aikin noma ba shi alman fetur ba, me kake nufi da wannan?
Oh, ina gaya maka agriculture ta fi fetur muhimmanci.
Kamar yaya?
To Brown, baka misali, lita ɗaya ta nono tana wajen naira 200 zuwa 300. Lita ɗaya da ake ta faman rigima ta mai a nan ƙasar 145 ce.
To wani irin rawa masu ruwa da tsaki kuma za su taka wurin tabbatar da nasarar wannan shiri?
Sunana Aliyu Abbati Abdulhamid, manajin daraktan hukumar NASA, hukuma ce wanda Central Bank ta mallake ta don tallafa wa manoma. Rawan da za mu taka shine rawa da ya shafi ƙananan manoma. Mu ta ɓangaren manoma aka bamu aikin. A yanda ake tafiyar nan, idan manoman nan ba a dunkular da su, an gyara su sun fahimci juna, an dunkular da su waje ɗaya a gonaki waje ɗaya da shugabanci guda ɗaya ba, da wuya samu irin tallafin da wannan program ɗin zai ba su. So da idan tallafin ne yanzu ya fi sauki su samu akan suna warwatsa kamar da suke yanzu.
An sha ƙirƙiro irin wannan shirye-shiryen, amma ba kaiwa ga ainihin manoma a ƙasa karkara. A wannan karan me ake don a tabbatar da cewa an cimma manufa?
Wannan program sunan shi SAPZ, special agro processing zones. Ma'ana shi ne za a kafa manya-manyan kamfanoni wanda za su sarrafa amfanin gona. Ka san damuwar manoma shi ne ba noman ba, wa zai saya daga wajensu? In an saya, wa zai sarrafar? In an sarrafar, wa zai fitar? So abunda ita African Development Bank take so ta yi da federal government na Najeriya shi ne da noman da sarrafawan da aikin ajiyewa a store da transportation duk ya faru a waje ɗaya, ba tare da sai an ɗauki misali kamar tumatur an dauke shi wajen kilomita kusan 1,000 a kai Lagos don a sarrafa shi a sake dawo da wanda aka sarrafa kuma arewa kilomita 1,000 ba. Ana son a noma, a ɗauka, a sarrafa, a packaging nashi, a yi komai da komai a waje ɗaya. To wannan idan aka yi haka, za ga amfanin da zai fito, ko da ka shigo da na ƙasan waje za ka ga namu ya fi arha ga jama'a, da yake an cire duk abin da ke kawo tsada a cikinsa.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da shi wannan shiri zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.